happy. Waduh, ditanya ada naqas bahwa bukan sama.
Fa'ayu jami'u rusli ayu Muhammadin minhu ilayhi kullu shani mu'amma. Mawahib Rabbil Arsh Taha Muhammadun wa rahmatuhu wa huwa ar-Rahim wa fa'akrima. بشير نذير مبصر وهو قاسم جواد كريم باسل الكف والإمام مخفى أمين وهو الرسل المجتبى حبيب إله العرش بدءا ومختما وأبيض يستسقى الغمام بوجهه فيه نار الليل الجاهل إن كان مظلما قلوب جميع الخلق أحيا بنوره وألسنهم أحيا فزكى وعلما فنشأته kalimat nasha'a sini samuk samua nasha'a halitta inna ansha'ana hunna insha'a faja'alna hunna afkara ay inna awjadna hunna samar da su wan halitta fa nasha'atu faruwar manzan Allah kanziyatul haqqi taska ce ta Allah wahdahu shi daga taskar samuwarsa daga kanzu ne na Allah daga na aka samar da shi suna kawo hadisi hadisi ne a magunisi lana cewa kun kanzan lan kuwara fa ahabbtu an kuwara fa fa khalaqtu al khalqa fa ta'arrabtu ilayhim fa bi arafuni Allah ce ya kasance shi kadai ba wanda ya san shi duk halitta sa ba wanda ya san shi ni na so a sanni fa khalaqtu al khalqa shi ne rasul sallallahu alaihi wasallam shine fa ta'arrabtu ilayhim na samu ilayhim zuwa ga halitta na sanadiyan wannan dan saka fa bi arafuni da bi aka sanni mana bi abdi muhammadin arafuni saboda in ka dauki ba'i ba'un da ya'i din inka bas alisafi zai maka muhammadu tafiye arabu aka jawa ko to in ka hada zai baka mimun arba'in mimun biyu arba'in ha'un takwas dalun biyu ba zai baka shi kenan tasirin da biyu da harufar su dama alisafi muhammadu haka shafa biyu da suna da biyu arabu ne kenan kenan halitta tafsun san Allah ne albarkatar da biyu da Allah shine wa awwalul mazkurin wa awwalul zakirin farko ne fara kiran Allah dai Muhammadu wanda Allah fara kira shine manzon Allah shine yake fada wani guri cewa yuwahiduhu wal haqqu yuhdi salatahu alayhi shi kadai ya fara dayanta Allah sannan kuma Allah ke mai salati shine fa nashatuhu sabuwarsa kanziyatul taska ce ta Allah wahdahu shi kadai manzon Allah liza ta sabi da haka ne a tana yazo mana qasiman shi ke raba kayan Allah wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim sannan wa muqassama ba wa muqassama ba wa muqassama shi ne abin rabawar wa muqassama ne qasiman shi ke rabawa wa muqassama shi ne abin rabawar amma Allah sanaka illa rahmatan ai rahmatin Allah ya rabu haka shi ne rahamar su ba sadaka shi aka rarraba din kuma shi ne qasim din inni la uhdi walakin Allah ne yuhdi ni ba na bayarwa Allah ne yake bayarwa sai in ba mutum mawahibu fa ayu jami'ir rusuli ayu muhammad fa ayu mu'jizozin shine ayu anan gurbin mu'jizozin jami'ir rusuli dukkan manzanni ayu muhammad mu'jizozin manzan Allah ne saboda me wa kullu nabiyyin na'ibun annabiyina suna wakiltar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam to duk abin da suka bayyana na ban mamaki to na annabin mu ne faminuhu ilayhi kullu sha'anin duk wani sha'ani kafin sa mu'ammaman aban gamewa faminuhu daga haqiqatul muhammadiyya yake take fitowa ilayhi kuma zuwa ga shi take kuma minu yake amayarwa dan nan take fitar da abu saboda idan ya ga wadawa ga wata rantsuwa din kuma wurin da ke kuma haƙiƙa mawahibu rabbil arsh taha muhammadu mawahibu mawhibatu kyauta shine mawhibatu mawahibu kyaututtukan da Allah yake bayarwa shine taha muhammadu idan Allah ya tsare karba ba sai bashi annabi Muhammad mutanen Makka da sun kasance kaskantattu ne kuma bayi ne mutakhallifina ne mutafarriqina ne ya Allah ya so ya karama su a kafin Muhammad sai suka dawo sun fi kowa sakafa sun fi kowa ilimi sun suke jagorantar duniya a kankanin shekaru ba kasa da shekara 30 shekara 10 ne manzo Allah ya a Madina amma yana barin shekara 10 nan da yaran su sai ka yi sai ga Abu Bakar da Ali ne kuma da zamanin sa ka duba ba a lokacin da bai ke jagorantar mutum goma kaga wannan Allah ya so ya daga shi a babu Muhammad bari Umar bin Khattab da yana kafiri ne kafirin da ake jin tsoron sa sai ga shi da Allah ya so ya karama shi a babu lahu Muhammad da Allah bashi annabi Muhammad sai ga shi mai zalla yana cewa inna Allah jalal haqqa ala lisan Umar wa qalbihi law kana baji nabiyyun lakana Umar shi kar ne fa kafiri ne amma yau gashi kuma shine ashe mawahibu tautan da Allah yake ba bawa ya karama shi ne annabi Muhammad shine faham waje fahir Muhammad kuma fahir tsarkakken bawa kalban wa jisman sannan Muhammad abun yabo fi samawati wal ardi idan iza arada Allah an yubahira abdan a'tahu Muhammad wa iza arada Allah ta'ala an yamdaha abdahu a'tahu Muhammad inna bi ibrahima la awwahun halim kagani awwahu ne sannan munibun ko awwahu ne munibun to ya zama awwahu ne yanda Allah ta'ala a'tahu Muhammad ya zama munibun Allah a'tahu wa rahmatuhu manzan Allah shine rahmatullah na'am wa arsalnaka ila rahmatillah shine rahmatsa na'am wa huwa kuma sannan shine arrahimu kuma kaji kaga bil mu'minin ra'ufun kaga arrahimu sifa ce ta Allah kuma sannan shine me rahmatu yace abun mamaki ba shine rahmatu shine rahamar Allah kaga rahamar daban rahimu mai ita to kuma shine rahaman kuma shine mai ita shine rahimu kuma sace fa akrima mamakin girman wannan bawa ai fa akrim bihi ne shine fa akrima ta'ajjubi ne mamakin girman sa wurin Allah shine ake bayarwa shike bayarwa shi babban rahimu bashiru shine mai bushara da aljanna nazir shine mai gargadi muqsidun shine mai adalci abin da yayi adalci aje yaki a samu ganima ga wanda suke ta wahala nan ga wanda su aka yaka suka tuwo yanzu a tara ganiman kuma wanda aka yaka nan kuma ba su da kudi uku muqsidun adalci huwa qasim shine dai qasim ne sallallahu alaihi wasallam mai rabon kaga dai kaga nan ya gaya mana nan ya ce mana a baya qasiman ne ko wa muqassama to tunda an ce qasiman wa muqassama anan wannan qasim ba shine nan qasim din ba ma'ana to da kaina in kuma da kalma lafazi yanzu ba kai mai ci ba kuma mai tashi zama ibadi rashin fasaha ne to da ka to wannan qasiman din daban wannan qasim din nan mai daban qasimun nan yana rabon kwana muqsid mai adalci ne Allah ya ce ba sai rabon kwana adda kama qasim yana rabon kwana wa iyalin sa ai Allah ya ce turji man da shawo min wannan mutu yi ne kamar da shi amma duk da haka ya qasim yana rabon kwana da shi sannan jawadu kyauta Allah ya masa karimun karimin mutum mai karamci ne mai karawa mutane ne ba su da kafi hannun sa kullun a shimfide yake muni ima shine mai ni'imtarwa mai ni'imta bawa ya mai da shi mai daraja muni ima almuni muqaffan ma'ana guda biyu muqaffan gazo biya biyo bayan annabawa a muqaffan abun bi kowa ba yake shine ba shine muqaffa muqaffan abun bi ga ismul maf'ul muqaffan abun bi sanan yana mai mai bi kuma ya zama ismul fa'il ya zama ismul maf'ul duka muqaffan abun bi ismul maf'ul muqaffan wanda ya biyo baya aminun amintaccen Allah ana aminun fil ardi wa aminun fis sama amintacce wanda Allah ya amince ne sai ce ayi amanu lillahi wa ilal wahyi wala ta'mal ala qalal wahyi wala ta'mal ni al ganima yanzu Allah zai aminta da ni wahayin sa ba ni yabu ba amma a ganima in yabu a ce ai magana wannan mutumin da yake tawara ba mai adalci ba aminu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shi manzan Allah a manzanni ma mujtaban ne kai haka manzanni sune ne Allah ya ce masa wa inna minal amina mustafa al akhyar annabawa akhyaru ne to shi mujtaban ne daga cikin annabawa sannan habibu ilahin arsh shine masoyin Allah kaga alhubbun nan ba karam matsayi bane shi ibrahim khalil shi ko manzan Allah habibun shi ko alkhalil yuda ba da su'al shi sai ya tambaya ake bashi waja'alli lisana sidqin fil akhir Allah ka sa rike mu na ta kai shi ko manzan Allah wa rafa'ana laka zikra shi bai roka ba habibu la yas'al shi yuda kabla an yas'al wal khalil yuda ba da su'al annabi ibrahim ya kuma cewa wala tukhzini yawma yub'athu sallallahu alaihi wa la yukhzil lahu nabiyya sikan roka an bashi wannan shine alhabibu ke sai ce maka habibun wanda Allah yake so ne ya ce wajnubni wa bali an na'budu nasna shi Allah ya ce annabi inna ma yuridu llahu liyuziba ankum ahlal bayt tin ka fa shi ne mai magana ka ce to abu sha daga amma habibu ke ilahi masoyin ubangijin al'arshi habibu ilahi al'arshi bat an farkon wanda Allah ya fara so manzon Allah ne maktama karshen abin da Allah ya so annabi Muhammad da shi aka bude soyayya da shi aka kula soyayya wa abyad manzon Allah mai hasken launi da shi ne abyad shi farin ciki ne yustafqal gamam ana neman shayarwan girgije ma bi wajhi albarkan fuskar shi wannan fuskar sa kadai sakan sa hadari ne ruwa wannan abul matsalib yayi istisqai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce Abbas Abu wannan mai Abu Talib ma yayi istisqai da manzon Allah yana karami abul matsalib yayi tun yana jariri sannan manzon Allah yayi da kansa biyi ga manzon Allah ne nara laylul jahili daren jahilci ya haskaka izka da yake kasance muslima mai duhu hadisi nan na Abi Dawud bai annabi Malik din nan wanda wanda balaraban ko shi goto mun Allah na hudba ci ya rasulullahi jiki tuka amma la na bai irin ya gitsu wala gula mun ya gitsu ba nake cewa hayyake cewa walai salana illa ilayka firaruna wa aini firarul khalqi illa ila rusul dan Allah ya daga mu yi addu'a yana yin addu'a dan kar sai ruwa yake ci manzo Allah ce law kana abu talib bin hayyan la qarrat ayna da abu talib yana raye na yaji dadin abin da yayin nan goman yin shi da kaulahu wa yake ji amana zancen sa shi sai sai da hannu amma sai Allah ce bai na hudu ba yace ka annaka aratta kaulahu wa abyadu yusafqa li tamama bi wajhihi fi madri yatama da su wa da kai shi nake ne manzo Allah ya barka sallallahu alaihi wasallam aka rayar bai shi kuma a shike ne ban manzo Allah bane sai mu dauko wannan huluba da mai khalqi sai ka dauko ahaya ahaya annabi ya raya huluba zukatan jami'il khalqi dukkan halittan Allah raya zukatan su ne biduri da albarkatin hasken manzon Allah hasken ne in ka kuma ta yamma sallanta a ajin yin shi aka hasken annabi da ya fada masa kan sallanta wa ahaya al-sunahum harshen su manzo Allah ya rayar da shi suna iya kanta qur'ani suna kanta hadisi suna yin fatawa wanda ko rubutu wasu iya ba ka kaddara wannan bai iya rubutu ba bai iya karatu ba a shekara kuma ya hadasa qur'ani hadasa hadisan nan sai dai hasken manzo Allah fa zakka sai zama quluba wa allama al-sunnah a dafu lafun wa nashru murattab kenan fa zakka quluba wa allama al-sunnah sai ya tsarkake ya wanke zukatan suka zama abuta safa'i sahabbai wa allama suka fi kowa ilimi saboda bi hasken manzon Allah ilimi inda